kamar yadda muka alkarwar tawo mai sauraro za mu kawo muku sakamakon gasar Freedom Radio Meko Award da aka gabatar a makon da ya gabata. A cikin waɗanda suka lashe gasar su 16. A jiya ne sakamakon gasar ya fito, inda a bangaren Nanaye da Soyayya waɗanda suka lashe gasar dai mawaka hudu ne suka samu nasara. Daga cikin su akwai Ibrahim Homeboy wanda shi ya zo na daya, sai Nazifi Kada, sai kuma Zax M Ibrahim wanda shine ya zo na hudu. A bangaren Nanaye da fadakarwa kuwa nan fannin ma mawaka hudu ne suka lashe gasar, da suka hadar da Abdul D Jain, sai Ahmad Sadiq Kurna, da kuma Safiyanu Sas, sai kuma Abubakar Sadiq.
Sunana Abdul Malik Adam, wanda aka sani da Abdul D Jain. A gaskiya ne abin da nake ji bazan iya furta shi a cikin baki na ba, saboda abin da nake ji yafi karfin misalta, saboda abu ne aka ce zan sai nazo in sai ticket din in sai form dan gwada sa'a ta akai, to kuma gashi a ce Allah ya bani nasara har na samu wai na daya ma ni abin magai nake kamar ba ni ba kamar mafarki ma abin nake tunani.
Kun sunana Ibrahim Ahmad Homeboy. To alhamdulillah ina matukar farin ciki da ganin wannan rana. Muna godiya ga Allah subhanahu wataala wanda ya nuna mana wannan rana. Mun ji dadi sosai da sosai, Allah ya barka wannan. Ina kira ga kamar gidajen radio da kuma manyan mawaka da ma mutane na gari, ya kamata a ce suna hada irin wayannan al'amari na gasar waƙoƙi, saboda ko ba komai iya zumunci ma kawai da ake yi wannan abu ne mai kyau gaskiya.
Idan muka leka fannin hip hop soyayya kuwa akwai Usman Suleiman wanda aka fi sani da Shamanki DJ on top, sai maza na ƙarshen su kuwa Sassafi. A fannin hip hop fadakarwa kuwa waɗanda suka lashe gasar sun hadar da mace kamar maza Kunzi Shak, ita ce ta zo ta farko, sai Free Boy da kuma Yusuf Mazani, na ƙarshen su kuwa Mahmud Musa.
Nana Zainab Isahak, wanda aka fi sani da Kunzi Shak. Gaskiya dai kam kin san ita nasara ko da yaushe tana da dadi, kuma dama ita nasara tana tare da hakuri, koko a ce hakuri yana tare da nasara. To nagode wa Allah sosai da sosai, sannan kuma naji dadi kasancewa da na zama kallabi a tsakanin rawuna, tunda kin san maza ne suka fafata wurin maza 16 kenan a cikin mutum 75. Ni ce mace guda daya da na fito a cikin wannan abin. To kin ga alhamdulillah, wannan yana nuna cewa mata ma ba balsa baya ba, kuma ita baiwar Allah duk wanda Allah ya so ya bawa yana bawa, ba namiji babu mace. Kiran da zan yi da mata shine kar su inga janye jike su suna ganin cewa kaman ba za su yi abu ba, ai sai an gwada akan gane za a iya ko ba za a iya ba. Inda kin tsakake zuciyarki kin kyautata niyyar ki, ai kawai ki kallo abin ki kai tsaye ba gada.
Sunana Shamaki Dinas. To gaskiya actually I don't know what to say, ban san me zan ce ba gaskiya, amma ina cike da farin ciki kuma Allah ya ba mu sa'a.
Mun kuma samu zantawa da alƙalan gasar dangane da yadda gasar ya wakana da kuma hanyoyin da suka bi wajen fitar da zakaru, inda Nazifi Asnani ke tofa albarkacin bakin sa.
Ina ɗaya daga cikin wayanda suka yi alƙalanci na wannan gasar, a hasali ma last year ma da ni aka yi. Kuma idan aka ce an ɗauko ka kai alƙalanci, wani abu ne wanda yake da matuƙar nauyi. In ba ka kasance ahalin abin ba za a iya zuwa a ringa samun matsaloli. To na ji daɗi da na kasance ɗaya daga cikin wanda suka yi alƙalanci a ciki, kuma mun yi iya ƙoƙarinmu. Fatan Allah isa dai waɗanda aka yi don su gane cewa wato an yi iya ƙoƙarin da aka yi. Alhamdulillahi, dole ne a nan wajen a haɗu gaba ɗaya a jinjinawa a Freedom Radio, because abu ne wanda dama can ana neman ya za a yi a ringa samun hanyar da za a ringa yin wannan abin, saboda a taimakawa wanda suke da talent na ƙasa, wannan abin shi yake wato fitar da su a gano cewa su ma suna da wata baiwa da su iya nuna wa duniya. To muna kira ga raguwar gidan radio ko talabishin su ma su yi koyi da Freedom Radio.
Husaini Danko shi ma cewa ya yi gasar abu ne mai kyau wanda zai ƙara mawaka ƙwarin gwiwa.
Za abin da aka ce a bayyane yake, to ana nufin akwai waka waraka, akwai kuma waka wanda take zuwa operator. To muna duba rubutacciyar waka, sannan kuma muna duba ma'anar waka, sannan kuma muna duba waka da take da ma'ana. Dan dama ita waka abin da ake bukata da ita, in dai har ka san zaka shiga awo, to ka sa waka mai ma'ana wacce ka san zaka shiga awo da ita, ba waka bace wacce kawai nayi ta je kana yi ka. To ana waka irin wannan, to amma mutun ya kamata duk abin da kace zaka aika sako ga al'umma, to ya kamata kai kanka ka tantance, sannan ka san me zaka aika al'umma da shi domin su saurara.
An dai gudanar da wannan sakamakori a harabar gidan Radio Freedom a jiyar Lahadi, inda suka karbi lambar girma tare da nuna farin cikin su. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.